نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Takhmisul Wasa'il Mutaqabbala wanda aka fi sani da Al-Ishriniyat wato littafin Ishriniya wanda Abu Zaidin Al-Fazazi ya rubuta muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa ya yi masa rahama. Yau muna yammaci ne na ranar Juma'a 8 ga watan Juma'a al-Akhira hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara na da 1442 wanda ya daidai da 22 watan daya miladiyya haihuwar Annabi Isa alaihi salam shekara ta 2021 wanda wannan shi ne darasi na 8 na cikin jarangiyar karatuttukan wannan littafi. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon karanta daidai da kuma fassara daidai da aiki da shi. Kamin mu fara karatu, darasin da ya gabata wato na wancan sati akwai baitin da muka yi bayani da yake cewa a ma'ashara man yudili lahu bi tawadduni ta'alau fa indi lin nabiyyi Muhammadi. Da muka zo fassara ta'alau sai muka kawo lugoyi ko kuma yadda ake amfani da fi'ilin tun daga mufradi muzakkar, mufradi mu'annas, tasniya da kuma jam'un mu'annas as-salim. To akwai wahami da muka yi wanda muke so mu gyara a kai saboda karatu ne wanda ana recording kuma yana shiga hannun mutane daban-daban. Shi ne za mu yi gyaran kamar haka domin wanda ya saurari na 8 darasi na 7 sai ya saurari na 8 don ya gano cewa to ga inda aka samu wahabi wato kuskure. Shi ne ka zo faɗin abu da ka sani ka tunanin haka yake kuma sai hankalinka ya je wani ku sai ka faɗa daga baya sai ka gano ashe ba shi ne, ana kiran mutum zaibu. Sai ka dinga cewa amro am kai dan malin ka zaibu kuma ka san zaibu ne, sai daga baya ka gano ashe ba sunan zaibu na kake kira amro ne kake kira. A ga wannan yana faruwa. To kawai da muka faɗa cewa idan jam'i ne na muzakkar as-salim fi'ilu amri nashi shine a ce ta'alau kamar yadda ya kawo a shafi na 15 wanda shi daidai yake kuma dama daidai muka faɗe shi. To amma muka ce idan jam'ul mu'annas ne as-salim shi kuma ya za a yi amfani da shi, muka ce akan ce ta'alaina ta'alaina kuma ta'ahunna shi ya zo ma a Qur'ani so da haka maza sai asabaul jama'a ce ta'alau ku zo, mata kuma sai a ce ta'alaina, mata da yawa kenan in suna da yawa. A shi kuma muzakkar namiji ta'ala ake cewa, a wancan darasi muka ce ta'ala, to wannan kuskure ne. Abinda addini ta'ala bi fathil lam, ba a daure lam, ba a iskani ga lam, ba a cewa ta'ala, wannan ba larabci bane. Ta'ala kazo, kazo da gaggawa, to ba a cewa ta'ala, wasu ba ta'ala suke ce, sai su ƙara lalata kalmar gaba da wai ta'ala ta'ala. To sai dai ta'ala shi ne daidai. In mace ce kuma sai ka ce ta'alai, ta'alai shi kuma shi ne daidai. Sai ka shafe nunun raf'i, sai ka daure lamun, ka daure yawun da lamun, ta'alai mace kenan. Ki zo da gaggawa, maza maza ki zo. Shi kuma mutum biyu, maza ko mata, sai ka ce ta'alaya, shi ma sai a shafi nunun raf'i, ta'alaya. To wannan shine gyaran da ya kamata mu kiyaye tsakanin ta'ala da kuma ta'alai. Dama nan na mun ga samu wahami, ta'ala sai mun ga ce ta'ala, ta'alai kuma sai muka ce ta'alina. To daidai ta'ala, ta'alai shi ne yaro insha Allah ta'ala. Za mu tashi shafi na 16. Ya ci gaba da cewa hulal Mustafa akrim bihi afdalul hula yuqassiru fiha alqawlu minna wa in gala. Yace hulal Mustafa, sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama a bai zabi. Hula jam'u hilya, abinda ake nufi da ita anan shine as-sifa, ba ado ba, duk da sifa din ado ce idan kyakkyawa ce. Duk wata sifa da mutum ya siffantu da ita inda ta yi huce, to ta zama ado gare shi da kuma kawa. Da duk siffofin annabi sallallahu alaihi wasallama siffofin yabo ne, to shi yasa sai aka yi ilaqin hula gare shi ga siffofin nashi. Ba a ce sifatul Mustafa ba, ba a ce akhlaqul Mustafa ba, sai aka ce hulal Mustafa, jam'u hilyati, sifofin al-Mustafa annabi abin zabi. Akarim bihi, yi mamakin girmansa, mana ka yi mamakin girma da daraja da ɗaukaka wannan sifofin na annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko kuma akarim bihi, mamaki ya tabbata akan girma da darajar wa'annan sifofi na annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin afdalul hula su ne mafi falalan sifofi a duniya gaba ɗaya. Duk wani mai wata sifa kyakkyawa, to ta manzon Allah ta fita shi, ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta fita shi. Shi yasa ya kawo sigatul taajju, akrim bihi, mamaki ya tabbata game da wa'annan sifofi na annabi sallallahu alaihi wasallama, ta fuskar girmansu da yawansu da yadda kuma suke da ƙawatarwa. Afdalul hula kuma su ne mafi fifikon sifofi gaba ɗaya. Sai ce alƙawlu minna, fitowar magana daga gare ni, yuqassiru fiha, to yana takaitawa game da wa'annan sifofin. Ko da mun ce za mu zauna mu ba da labari nasibofin annabi sallallahu alaihi wasallam to magana mu za ta zama ta kaitacciya yace wa ingala bisa kaddarawa kuma koda magana din ya wuce gona da yi koda ya wuce haddi idan mun ce za mu zauna mu yi ta ambatar sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sifa kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza to bisa kaddarawa koda zancen yayi guluwi ya wuce gona da yake to yi kasuru fi ya sai ya zama mai takaitawa game da barin wasu sifofi na annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ba komai za mu iya fada ba dan sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam yawa gare su yawa gare su ba wanda zai ce wa ya tara su shi dan duk wani abu mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam aulan nasibi shi yafi cancantan mutane da wannan abu sallallahu alaihi wasallam duk da alhamdulillah zancen mu bai guluwi ba wa ingala wannan alat taqdir fardan bisa kaddarawa koda maganar ta wuce gona da yi to yi qasiru fiha shi wannan maganar namu sai ya gajarta sai ya kasa game da abin wata sifa ma'ana koda ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza to sai ya bar wasu sifofi da yawa na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda bai ambata ba wal akhirul ma'dud fil fadli awwala tabaraka rabbi kammala al majda wal ula huwa shi annabi sallallahu alaihi wasallama al akhir shine na karshe ba'san wajen aikowa wa irsala shine akhirul anbiya wal mursalin shine karshen annabawa da manzanni gaba ɗaya ko amma kuma al ma'dud fil fadli awwala kuma shine abin lisafawa awwalan ga lambar farko fil fadli wajen falala in kuma ana magana falala to annabi shine na farko amma wajen aiko shi kuma shine mi na karshe sai da su annabi nuhu suka zo suka wuce annabi musa annabi isa annabi ga sunan da dama bayan sun wuce sai aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ga shi ya zo karshe ba'asan wa irsalan amma kuma ya ana magana falala da daraja kuma shi ake fara ambata sallallahu alaihi wasallam tabaraka rabbun tabaraka rabbun kammala al majda wal ula ba rabbi bane tabaraka rabbun kammala al majda wal ula rabbun mahalici ubangiji mai reno tabaraka albarkatunsa sun yawaita kammala al majda ya cika daraja da matsayi wala ula da darajoji madaukaka li afdali mab'uthin da mafi falalar abin aikowa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wata daukaka shine almajdu duk wasu darajoji shine alula jam'u uliya muannas to in za a jami sai a ce al-ula mufrad dinsa al-uliya muannas muzakkar dinsa al-ala to annabi ya cika al-majda matsayi shine ash-sharaf wal-ula da darajoji mafiya daukaka gawa li afdali mab'usin ga wanda yake mafi falalar abin aikowa bi akrami billati kuma aka aiko shi tare da mafi girma mafi darajan addini shine addinin musulunci da aka tashi zabe alayin mutane sai aka zaba annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tashi zaben addinin da za a aiko shi da shi sai aka zabe addinin musulunci addinin sai aka aiko shi
خصال التقى والبر منه تعلمت وشرعته أحيت شرائع قدمت. يجي خصال جمع خصلة دبيه التقى نظر الله والبر لكم كوتتاوى to menhu daga manzon Allah ne to ullimat ake karatun su duk wani takawa duk wani tsoron Allah da kyautatawa to annabi ne malamin sa shi ya karantar da wannan tsoron Allah din da wannan insani har wasu su kuma suka zo suka siffanta da su so da haka annabi shine malamin takawa shine malamin al-insan kyautatawa duk wanda har gani da tsoron Allah to malamin sa na farko shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda har gani da kyautatawa shine al-insan malamin sa na farko shine annabi Muhammad wa shari'atuhu shari'arsa ahyat tarayatta shara'i'a quddimat shari'o'in da suka gabata a baya kamin tashi tun tunda an turo annabawa da manzanni ko kuma sun zo da shari'a to bayan sun wuce sai shari'o'in nasu gaba ɗaya sai suka bice suka shafe suka mutu da annabi ya zo da tashi shari'a sai tarayar da tasu yanzu ba mu san tarihin annabi Musa ba sai da annabi ya karantar da mu da annabi bai karantar da mu da ba za mu san wani annabi Musa ko kaza kaza da labari ko ya gubar maya da Fir'auna da sauransu haka annabi Ibrahim haka annabi Nuh haka annabi Isa sai zanga shi ko yaushe ana karanta tarihin su amma kuma ba sa duniya kuma cikin littafin da yake dauke da sakwanni daban-daban wanda ya zo da littafin kuma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka da bai zo da Qur'anin ba misali to da ba wanda zai san labarin wani annabi to sai zuwan sa da alqur'ani da shari'ar musulunci sai ya ci gaba da rayar da addinin su har koyaushe an karanta kissa annabi Musa alqur'ani sai kana tunatar da kai abin da ya wuce a baya kana ganin kwazonsa da gwagwarmayar da yi banaha annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya gina waɗannan shari'o'in nasu wa kanat qadi'afat da sun kasance qadi'afat sun riga sun shafi ko alama sababu amma da annabi ya zo sai ya gina su kamar ka isko ginin gida sai ka rusa shi ka shafe shi gaba daya sai ka sake gina sabo ta yadda ko alama ya an zo ba a gano cewa wurin nan an taba gina gida ko wani gini a nan to shine afat ai mahat da sun shafe wata haddamat kuma sun ruguje tamamu nizamin cikar tsari lin nabiyina ga annabawan Allah subhanahu wa ta'ala wato shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ya cika nizamin tsari lin nabiyina ga annabawa aiko shi da an kai ƙarshe to sai ya cika wannan tsarin nasu da bai zo a ƙarshe ba to da wannan tsarin ba zai zama tsari mai kyau kyakkyawa ba amma aiko shi a ƙarshe to sai ya cika nizamin su to shine yace tummimat an cika sai ka koma can tsakiya ayatuhum an cika ayoyin su su waɗannan manzanni bi ayatihi da nashi ayoyi ma'ana an cika mu'jizojin annabawa da suka gabace shi da manzanni bi ayatihi a dalilin nashi mu'jizoji. Me yasa? Saboda babban mu'jiza Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce Al-Qur'ani. To cikin Al-Qur'ani ne mun ka san Annabi Musa yana da mu'jiza ta sanda, Annabi Isa yana raye da matacce, yana kaza yana kaza yana kaza. Ko mun santa a wani littafi? Sai Al-Qur'ani. Kuma babbar mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Al-Qur'ani. Kaga cikar mu'jizojin su to ya samu dalili ne saboda mu'jizojin Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda mu'jizar manzon Allah. To shine tummimat mabniyun lil ma'lum, naibul fa'il ɗinsa shine ayatuhu. To wannan shine da yadda ce tummimat bi ayatihi ayatuhum. To sai ka samu wahala wajen fassara baitin, dama wannan shine wahalar waka. Don ka iya larabci kawai ba ka iya daukawa ka karanta ka gane ga abin da ake nufi. Tummimat ayatuhum, an cika mu'jizojinsu bi ayatihi da a dalilin nashi mu'jizoji. Fastaqallat, amma shi tashi mu'jiza ta dogara ta yi istiqlali a karan kanta, babu wata mu'jiza da ta zo ta cika tashi. Domin bayan Al-Qur'ani an sake turo wani annabi da wani littafi, kaga ba a sake ba. Amma kuma har yanzu kuma ga mu'jizan nan, ko haka ba? Ga Al-Qur'ani na hannunmu muna karantawa, kuma tare da mu'jizar sa koyo shi ma karuwa take. To kaga fastaqallat ayatuhu bi nafsiha, mu'jizo jin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun yi istiqlali a karan kansu, sun dogara a karan kansu, ba su buƙaci wasu mu'jizoji su zo su cika su ba. Kamar yadda mi sauran annabawa da manzanni nasu mu'jizoji sun buƙaci na annabi suka zo suka cika nasu, to shi ta Annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta da buƙatar a zo a cika ta. Tahadda bi tawfiqil ilahi li dinihi wala wahya illa min safa'i yaqinihi. Tahadda, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiryu, ya zama shiryayye sallallahu alaihi wasallama, shine tahadda bi tawfiqil ilahi. Kuma wannan a dalilin datarwar Allah abin bauta, li dinihi, ya dat ya ga addinin sa. Ta hadda li dinihi, ya shirya zuwa ga addinin sa, ga addinin Allah kenan. Bi tawfiqil ilahi, a dalilin muwafaqa gamin katar na Allah mahaliccin sa. Wala wahya, babu wani wahayi da aka saukar masa, illa min safa'i yaqini, bace an saukar mai da shi ne daga tsalkakakken imaninsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ba taɓa yi ma annabi wahayi ya zama mai shakka akan wannan wahayi ba. Duk wani wahayi da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama to daga tatacce tsalkakakke shine as-safa, yaqinihi imaninsa shine sakankancewarsa. Walamma atahu rabbuhu bi aminihi tala'la'a barqul bishri fawqa jabini. Walamma lokacin da rabbuhu mahaliccinsa atahu yazo masa, bi aminihi, da amintaccensa shine mala'ika Jibril, barqul bishri walqiyata murmushi, tala'la'a sai ta dinga yin haske, tana haskaka tana haske, albishru shi ne murmushi bi kasril ba, tala'ala to sai wannan walqiyar ta dinga kyalkyali tana haske, fauqa jabini saman goshinsa sallallahu alaihi wasallam. Yana nufin lokacin da mala'ika Jibril ya zo masa, to sai haske da murmushi ya yi ta bayyana ga fuskar manzo sallallahu alaihi wasallam, babu bacin rai. Wasaha gamamun rahati, girgijin tafin hannun annabi sallallahu alaihi wasallama shine arraha. Arrahatu a larabci ana nufin tafin hannu wani lokaci, arrahatu wani lokaci kuma ana nufin hutawa. An gane? To nan hannu ake nufi. Eh, dan ba duk inda ka ga raha hutu hutu ake nufi ba la. Eh, wannan daga cikin talaucin arabiya. Eh, akwai talakawan arabiya ko? Saboda larabci fadi gare shi. Sai kaga kalma tana da ma'anoni sama ga 30 ita kadai. Tana daukan ma'ana kaza, tana daukan ma'ana kaza, tana daukan ma'ana kaza. Amma kai kila dai dai ka sani. Saboda haka duk inda gagganta wannan ma'ana dai zaka mi. To kaga ya nuna baka da wadata a arabiya. To shi yasa muke karanta wannan littattafan saboda mu samu wannan lugha din. Kaga anan yanzu in ka galabazin arrahatu a wani littafi sai ka tsaya kai nazari. Yake ce to arrahatu mun taba ji ayi karatu cewa yana daukar hutu. Sannan yana iya daukar tafin hannu. Sai a kalli siyaki. Siyaki shi zai tabbatar da cewa kaza ake nufi. Kamar nan siyaki ya tabbatar da cewa tafin hannu ake nufi. Kamar yadda za mu shi. Gamamur rahati girgije. Farin girgije shi ake kira al-ghamam. To farin girgije na tafin hannu Annabi sallallahu alaihi wasallama wa sahha ya kwararar da kyauta. Ya kwarara kyauta. To kaga sai siyaki ya tabbatar da cewa raha din nan ba na hutu ake nufi ba. Wannan tafin hannu mai bayarwa ko karba shi ake nufi anan. To wannan sai kamanta tafin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallama da girgije mai yawan ruwa. Saboda yawan kyautar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mustahillati mai yawan kwararar da alkhairi shi wannan tafin. Dama tafin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba marwaci bane. Ba irin tafin hannunka bane, in ka bayar yau gobe kuma sai ka rike abinka. Sai ka ce ai shi yana bashi. Kuma waye ya dawo in sake bashi. To shi Annabi ba haka yake. Ko ya bayar yau aka sake dawowa gobe zai sake bayarwa. In an sake dawowa zai ta bayarwa har sai abin da hannun shi ya kare. Amma mu da mun bayar sau daya shikenan, sai mu tsuke hannunmu. To ka zamo kana koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama. Ka gani hannun Annabi an kamanta shi da girgije. Kowa ya san irin yadda girgije yake da yawan ruwa. Musamman irin fararen giragizan nan waɗanda babu jajaja a cikinsu. Sun da ruwa da yawa ko? To da kasan suna ruwa masu yawa haka, tafin hannun Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mafi su yawan kyauta. Shi wannan girgijin in zai saukar da ruwa za ba a cewa banda gidan wani, banda gonar wani. Sai a ga ko ina ruwan ya zuba. Da gonar musulmi, da ta wanda ba musulmi ba, da musulmin mai imani da wanda bai da imani, duka girgijin dai baya ruwa. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Kai ma haka ya kamata kai koyi da shi. Tayamman bihi wanwi tabarruka bismihi wala ta'du fi shay'in tariqata rasmihi. Tayamman bihi ka nemi albaraka bihi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ko ta hanyar imani da shi, duk wanda ya imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai samu albaraka. Yana iya dauka. Ko kuma ta hanyar ka nemi addu'arsa in yana raye kai zamani da shi. Kace Annabi yayin addu'a kamar yadda wasu sahabbai suka yi. Kuma an ga yawa wasu sahabbai addu'a, kuma addu'ar ta jawo musu alkhairi da albarka a rayuwarsu. Ko kuma yana nufin ta hanyar tawassuli. Irin nasu wanda malamai suka karhanta. Cewa in zaka addu'a to kace Allah ya baka kaza. Don alfarma Annabi ko darajarsa, wanda ya zo a hadisai mun sha faɗa cewa hadisan ba su tabbata ba. to shi yasa da rama daga cikin malamai suka ce makaruhi ne in mutum yayi shi ba a cewa yayi shirka da sauransu sai dai a ce kawai yayi makaruhi saboda tawassalu bi jahi ba ingantacce bane wani wittabarruka kuma kai niyyar samun albarka bismihi ta hanyar ambaton suna annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta hanyar saka suna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wannan yana iya dauka idan ka ambaci suna annabi kai mai salati zaka samu albarka zaka samu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikakken marowaci man zukirtu indahu wa lam yusalli alayhi wanda yafi kowa rowa a duniya wanda aka ambaci sunana a wurin shi amma bai yi min salati ba to wannan marowaci ne to ana nufin in ka ambaci suna annabi sallallahu alaihi wasallama kuma kai yi mai addu'a to zaka samu albarka ko kuma an maka haihuwa sai ka sa sunan annabi sallallahu alaihi wasallama ga abin da aka haifa maka dai daga cikin sunayensa ko Ahmad ko Muhammad ko Al-Aqib ko Al-Hashir da makamantansu suna nan da yawa wala ta'adu fi shay'in tariqata rasbi wala ta'adu kada ka kuskura ka ketare tariqata rasmi hanyar gurabin annabi sallallahu alaihi wasallama ko hanyar alamar annabi sallallahu alaihi wasallama fi shay'in a cikin komai in dai aka ce maka ga hanyar annabi ga alamar ta to kakka kuskura ka ketare wannan hanyar addini ne ko a mu'amala ne na yau da kullum wannan yana ma gargadi ne karka ibida karka kuskura ka tsallake godabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko hanyarsa wanda ke nuni akan gurabansa ar-rasmu aka ce ar-rasmu wani lokaci ana nufin zane amma asalin ar-rasmu shine rusasshen gida rusasshen gida kamar gida ne kila an yi iska ko an yi ruwa sai gaba ɗaya ginonin duk suka rubuce ko wani bulo yayi nashi bangare to wannan shi ake kira da rasmul baiti ko rasmul dari amma ya akwai sauran bulo wani bisa wani su bulon din to shi ake kira da at-talail at-talalil kai at-talal ake kira shi kuma an gane ana kiran sa da at-talal amma in ko wani ya tarwatse wannan ya kalli kaza wannan ya kalli kaza to ana kiran sa da ar-rasm to haka zane wannan zane ko al-alama alama wanda za ta yi nuni a kan kaza ana kiran shi da ar-rasm to hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama ko a ibadarsa ko a mu'amalarsa tana nuna maka aikin annabi sallallahu alaihi wasallama da shi karan kansa to sai ce faqad qasama al-maula lahu khayra qasmihi faqad haqiqa qasama al-maula Allah mahalici yayi rabo lahu ga annabi sallallahu alaihi wasallama khayra qasmihi ya bashi mafi alkhairin rabo mafi alkhairin rabo da ya tashi bashi shine taraka ila sab'i tibaki bi jismihi taraka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tattaka ya hau zuwa sama ila sab'i tibak zuwa sama mai rufi bakwai bi jismihi kuma tare da jikinsa sadda an kai mai iraji da shi lokacin da ya karbi sallah kaga wannan babban rabo ne da Allah ya raba ya bashi waqat haqiqa asharafat amlakuha amlakuha mala'ikun samai din nan guda bakwai waqad haqiqa asharafat sai da sun ka bullo ga annabi sallallahu alaihi wasallama wata jallaji suka zo suka bayyana domin yiwa annabi maraba marhaban 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 saboda an yi babban baku to shine asharafat ma'ana ittala'at sai da suka fito suka bayyana domin tarbon annabi sallallahu alaihi wasallama ba wata saba da zai biyo sai ai mai marhaba sai ai marhaba da zuwan sa taraqqa ilaiha iz tamakkana tibuhu taraqqa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau ilaiha zuwa sama in lokacin da tibuhu kamshin sa tamakkana ya tabbata ya samu tamkini wa kada lahibu shauki bela ta ashauki bege soyayya mai tsanani shege kira da ashau to bela ta shauki wa kada yayi kusa yuzibuhu ya narki annabi sallallahu alaihi wasallama wajidan saboda bakin ciki saboda so wanda yake haifar da bakin ciki shege kira wajidu ma'ana da akwai farin cikin da in yayi yawa kuma sai ya haifar da hawan jini farin ciki in yayi yawa sai ya haifar ma da matsala akwai wadanda farin ciki ya kashe su kagari ba bacin rai da yake kawo kisa ba har da farin ciki ma ba a san yayi yawa matsala ne to shine saboda shauki da kauna to sai da belar wannan shauki ta yi kusa ta narke annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ana maka ishara akan tsananin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma yake kwadayin haduwa da mahaliccinsa shine Allah faja'a bihi sai Allah ya zo bihi da annabi sallallahu alaihi wasallama to faja'a bihi tabibu sai likitansa shine Allah faja'a bihi yazo da manzon Allah nahwal ilaji bangaren da za a magance masa wannan shauƙin shine haduwa da shi don da ma matsalar shauƙi shine ba a ga abin da ake so ba da an ga abin da ake so kuma shikenan sai a zauna lafiya to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama dama babban shauki ne ya hadu da Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya masa alƙawari to sai ya zanga shi Allah madaukakin sarki maganin sa shine likitan sa shine mai karantar da shi faja'a bihi sai ya zo da shi na hawal ilaji a bangaren magance masa wannan shaukin taraqqiya mahbubin da'ahu habibu taraqqiya shine taraqqiya mahbubin hawhawar masoyi shine annabi shine yace da'ahu habibu da masoyin shi ya kira shi shine Allah almahbub shine annabi habib shine masoyin sa shine Allah subhanahu wataala mai son sa mai kaunar sa to shine yace taraqqiya mahbuban taraqqiya mazdari ne na shi taraqqa din can da aka ambata taraqqa yuraqqi taraqqiyan to taraqqiya mahbubin hawhawar abin so da ahu habibuhu da masoyin sa ya kira shi fatarat bihi ashwaqu wancan shauƙin da aka ambata maka fatarat sai ta jefar da bihi annabi sallallahu alaihi wasallama wata allati sannan kuma ta ɗaukaka shi to shine fatarat bihi ashwaqu tsananin beginsa na son haduwa da mahaliccinsa shine Allah fatarat bihi sai ta jefa annabi sallallahu alaihi wasallama wata allati kuma ta daukaka annabi sallallahu alaihi wasallama shine ta kai shi inda yake su shine fadar Allah subhanahu wataala takannafahu hibzul ilahi wa saunuhu hibzul ilahi kiyayewar Allah abin bauta wa saunuhu da kariyarsa takaffanahu ta kewaye manzon Allah wata ayyiduhu karfafawarsa fi kulli halin a kowane hali wa aunuhu da kuma taimakonsa ma'ana ya samu karfafawar ubangiji kuma ya samu taimakon ubangiji fi kulli halin a kowane lokaci ba lokacin da Allah bai taimaka ma annabinsa ba
wa mimma bihi kad khassahu Allah, daga cikin abinda Allah ya kebance annabi da shi, kaunuhu, zamuwar manzon Allah, tanamu uyunil ghafilina, uyunul ghafilina, idanun marakana, tanamu tana yin bacci tana kwana, amma wa ainuhu, idanun annabi sallallahu alaihi wasallama, kat takhallati, ga can kasa, kat takhallati, ita hakika ta riga ta wofinta daga kwana, ba ta bacci, bima shahidat fi layliha, saboda abinda ta gani fi layliha a wannan daren nata na mi'raji, tun sabda an kai wannan mi'raji, to idanun annabi bata koma kwana ba. Shine abinda ake nufi, ma'ana zuciyarsa, abinda zuciyarsa ta gani a wannan daren, to sai zamo dalilin sai aka cire ma annabi sallallahu alaihi wasallama kwana, sai zan idanun kawai ne zai za su rini, amma zuciya kuma tana ganin komai tsabanin sauran mutane, kai in kai bacci to da idanun ka da zuciya ka duk sun mutu, bugawa dai na hannun suna yi, to amma annabi sallallahu alaihi wasallama zuciyarsa ba ta bacci, to shine wa ainuhu, idaniyar annabi sallallahu alaihi wasallama qarita sallat, ita ta wufinta daga barin bacci, bima shahidat, saboda abinda ta gani fi layliha a wannan daren nata na Isra'i da kuma Mi'raji, tunda Allah ya faɗa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, haka ya faɗa, to waɗannan ayoyin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gani, to sai suka kore mai bacci kuma suka sa masa natsuwa a cikin zuciya, sai ƙara samun ɗaukaka. To wannan shine abinda Malik ya ambata, kuma nan zamu dakata insha Allah ta'ala a shafi na 17, sai wani darasi, sai mu ci gaba insha Allah ta'ala, za a ci gaba da dai bayani akan matsayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma darajarsa, da kuma kawo maka as-sarwatul lughawiyya, wato kalmomi masu tsada masu muhimmanci a larabci wa'inda za su taimake ka, inda indai kan maida hankali to larabcinka zai yi kyau, indai kana bibiyar wa'inda littattafai kuma kana lizintar su, ana biyowa ga kalmomi, kana riƙewa, kana haddacewa, to duk sanda za ka yi magana, duk wanda ya kalli maganan nan ko ya karanta ta, an san malami ne ke magana, wannan shine amfanin abin nan. Da akwai wanda zai yi magana zai zo ya yi larabci ko a rubuce ko a baki, da ji ka san ba malami bane, saboda yadda yake tsara kalmomin ba tsari ne na arabiya, amma wanda ya zamo mahirin, ya zamo lugawi, ya kware, to da yayi magana za a san cewa malami ke magana. To wannan shine babban manufa dama. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.